أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين هكا ان وما صارم من كسدنا نيسا ان مكسلما ان تدين المسلمين تكشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله غاشكم يو الله مدوكين سلكي يا بام ايكو داما wanda zamu ci gaba da wannan karatuka da muke gudanarwa na littafai na fiqhu, wanda kuma a yau insha Allah zamu fara karatu littafin nan na Nazmu Muqaddimati Ibn Rushd, wato shine dan Rushd ki na Ibn Rushd. Insha Allah a yau shine wanda zamu yi karatu, wanda shi ma an sani yana daga cikin littafai muhimmai akan abin da ya shafi cikin fiqhu na mazhabar Imam Malik radiyallahu anhu, wanda yana ɗaya daga cikin su waɗanda malamai suka rubuta kuma a waƙe, wanda kuma wanda littafi malamin da ya shine Abu Zaidin Abdurrahman ibn Ali Ar-Ruqai As-Sunusi Al-Fasi Al-Maliki, wanda ainihi wannan malami ana mai alkunya da Abu Zaidin, sunan shi shine Abdurrahman ibn Ali Ar-Ruqai. Aka ce Ruqai din nan ya nisba ne zuwa ga wata alƙarya ta ruku'ata. Rukwa din nan ne sunan gari ne, wani birni ne a cikin daga cikin yankin abin da ya shafi kasar Fas ne, Fas ta waje jikin Morocco kenan, ko Algeria za a ce. To shine shi Abdurrahman din nisba ne zuwa gari shi. Sannan As-Sunusi aka ce nasaba shine zuwa ga Sunusi, la Allah ko ya zama nasaba ta ma'ana tana komawa ne zuwa ga Sheikh Muhammad As-Sunusi din nan, wanda aka yi a Libya, wanda an sani yayi shi ma jaddada addinin musulunci a cikin Libya din nan, ya jihadi sai da gaske, ko kuma ya zama a'a mai bin dariƙar ta Sunusiya, duka zai iya dauka, tunda an sani dama ko can dai waɗannan manyan malaman duka, wanda ita wannan yankin na Fas yayi malamai ƙwarai da gaske Algeria din nan, ko kuma Morocco, shine kaji Al-Fasi mutunan garin Fas. A Fas din anan ya zauna, kuma anan ya rasu, kuma anan aka mashi kabari a Fas din garin Shehu Tijani kenan, ko radiyallahu anhu. Shi yasa wannan yankin na Shehu Tijani ba karamin wuri bane, wanda yake an yi manyan malamai sosai da gaske a wannan yanki, sosai da gaske. Kaga da waya kaji an yi magana akan wani bangare na abin da ya shafi ilimi, ba tare da kuma a ce yankin na Fas waje jikin Shehu Tijani din, ba tare da a ce kuma ya shigo da wai shi ma yana da wasu manyan malamai a wajen ba. Da waya zaka samu manyan malamai kware da gaske waɗanda duka an yi su a can yankin na Fas din. Sannan Al-Maliki kuma dan matan mazhabar Malikiyya ne, kaga zai iya dauka zama yana bin dariƙar Sunusiya ne, sannan kuma mutumin garin Fas, tunda As-Sunusi Al-Fasi Al-Maliki radiyallahu anhu, wannan malami shine wanda ya rubuta wannan littafi na Nazmu Muqaddimati Ibn Rushd. Sannan kuma wannan malami ya rasu ne a shekara ta 859 da Hijira, 859 da Hijira. Ana cewa kuma shi yana daga cikin malaman karni na 9. Wallahi alam, duka dai wannan malami dai an yi shi, kuma gashi ya samu wannan littafi ya rubuta shi akan riwaya ta Ibn Rushd din. An gane riwaya ba shi ne Ibn Rushd din, ma'ana yayi riwaya ne a karkashin watan riwaya ta Ibn Rushd, wanda an sani Ibn Rushd din babban malami ne sosai da gaske a cikin mazhaban nan ta Malikiyya kwarai da gaske. To akan riwaya ta yi shi wannan malamin ya rubuta wannan littafi na Ibn Rushd, shi yasa ya same suna din ma Nazmu Muqaddimati Ibn Rushd. Saboda haka wannan shine wannan malami wanda ya rubuta wannan littafi, muna fatan Allah ya saka mashi alkhairi, kuma dukkan abin da zamu karanta cikin wannan littafi muna roƙon Allah ya datar da mu, kuma ya sa dukkanin abin da zamu karanta mu yi daidai, inda kuma muka yi kurakure muna roƙon Allah ya yafi muna alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma muna roƙon Allah dukkan abin da zamu karanta Allah ya ba mu ikon aiki da shi, alfarman sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka ba tare da dogo shimfiɗa kwarai ba, zamu shiga cikin wannan karatu, kuma yanda zamu tafi da wannan karatu ba za mu tsaya da faɗaɗa dogon bayani sosai ba, saboda kasancewar daidai gurgudu karatukan da mun kai tun daga littafin qawaidi zuwa akhdari zuwa ashmawi an fahimta zuwa ita iziya dai da zuwa sauran littafin da muka yi baki daya in dai mutun ya tsaya can ya fahimce su da kyau sosai to nan dukkan abin da zamu karanta nan wajen insha Allah mutun zai fahimce shi ba tare da wata matsala ba shi yasa ba sai mun tsamu dogon sharhi irin haka nan sosai ba amma dai zamu karanta baitukan a fassara daidai gurgurun yanda za a fahimci abin da malami yake magana a cikin waɗannan baituka din saboda haka wannan littafi ne wanda yake da matukar muhimmanci kuma da yake yana da dan yawa haka ga dan matsakaicin da yawa haka wannan domin baitukan shi wannan littafi na Ibn Rushd za su kai a baiti 733 baiti 733 a cikin wannan littafi na Ibn Rushd saboda haka insha Allah za mu karanta shi wanda ya fara gudawa da bismillahirrahmanirrahim man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din ya fara da wannan hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah yake nufin alkhairi da shi ya yufaqihu fid din sai ya fahimtar da shi a cikin addini yace hadithun sharifun hadisi ne wanda yake madaukaki ma'ana hadisi ne wanda aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga tunda zai magana ne akan abin da ya shafi fiqhu to sai ya fara budawa da wannan hadisin da yake magana akan fadala ta shi sanin fiqhu din kasan ilimi na fahimta na addinin musulunci din to shine yake farawa da bismillahirrahmanirrahim qala alfaqiru abidurrahman min ba'di bismillahi zil ihsani yace qala alfaqiru ana cewa qala alfaqiru kuma ana cewa qala alfaqihu amma dai malamai suna cewa saboda kasancewar shine yake magana da kai ne ba zai ce makan shi qala alfaqihu ba yawa to saboda haka watan sai dai in shine zai magana da kai ne sai dai ya ce makai ne din qala alfaqiru wai ma'ana shine qala alfaqiru mai bukata zuwa ga rahmar Allah ya fada wane ne shi shine abidurrahmani shine abdurrahman shine ma'ana abidurrahman din wai mai bautar Allah mai rahama saboda sunan shi abdurrahman kamar yadda an kajiya to shine ka nufin da qala alfaqiru mabukaci zuwa ga rahmar Allah ya fada shine abidurrahman shine abdurrahman bin min ba'di bismillah yana cewa bayan sunan Allah ma'ana bayan farawa da sunan Allah zil ihsani ma'abucin kyautatawa ga bayan shi sai ce alhamdulillahil azim al khaliqi al bari'i min ghairi shaklin sabiqi alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah al azim wanda yake mai girma al khaliqi wanda yake mahalicin halitta baki daya al bari'i wanda yake shine makagin halittar min ghairi shaklin ba tare da kama ba sabiki wanda ta riga ba wato ma'ana godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda shine wanda ya kage halitta ba tare da kuma ya koya ga wani ba wanda ba wani ya fara yin halittar ba ya gani gare shi ya koya ba shine ma'ana albari wanda yake makagin halitta min gari shakalin ba tare da wata kama ba sabiki wanda ta riga ba sai ce nahmaduhu jalla alal ala'i bihamdi man fil ardi was sama'i yace nahmaduhu muna gode mashi Allah madaukakin sarki wanda alal ala'i kamar kace sai kace jalla wannan ubangiji ne da yake magana cewa godiya ta tabbata gare shi shine ce jalla ubangiji ya girma kuma nahmaduhu muna gode mashi alal ala'i bisa ga ni'imomin da ya muna kuma godiyar nan bihamdi da irin godiyar man fil ardi dukkan halittar da a cikin kasa was sama'i da kuma halittar da a cikin samai to muna gode ma Allah ta duk irin godiyar halittar samai da kasai baki ɗayan su yace li annahu mawsufu bil mahamidi rabbul likulli nadiqin wa jamidi yace li annahu domin shi Allah madaukakin sarki al mawsufu shine abin sifantawa bil mahamidi da dukkan abun godiya da yabo kuma rabbun shi ubangiji ne likulli nadiqin ga dukkan mai yin huruci wajamidin da kuma dukkan abin da yake sandararre wai ma'ana shine shi Allah abin sifantawa ne bil mahamidi da dukkan abun yabo da godiya gare shi saboda duka dole ka gode ma Allah don komai ka ganin kana cikin wata jaraba ko wani abu to lalle kana dauki da ni'imomi na Allah madaukakin sarki wanda ba su da iyaka kamar yadda yake fada wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha saboda haka yace to abin sifantawa ne bil mahamidi da abubuwan yabo da godiya kuma rabbun shine ubangiji likulli nadiqin ga dukkan abin da yake mai huruci kamar abin da ya shafi mutane aljanu go da sauran duk dai masu magana haka wajamid kuma abin da yake sandararre irin su duwatsuna ne bishiyoyi ne itatuwa da sauran duk abubuwan da ba su magana to shine ka nufin shine ubangiji gare su baki daya mai ma'ana dukkan halitta ko ta sama ko ta kasa baki daya shi Allah madaukakin sarki shine ubangijin nata sannan yace wa alam hadaka Allahu bisadadi bi annahu fardun ala al-ibadi an ya'lamu bil qalbi wal lisani fi halati sirri wa fil ilani alla ilaha laysa illa Allahu wa kullu shay'in hadithun siwahu yace wa alam ka sani hadaka Allahu Allah ya shiryar da kai wato kai mai karatu ko kuma kai mai saurare kenan Allah ya shiryar da karbi sadada bisa ga yin daidai bi annahu cewa yanda lamarin yake farilla ne wa alal ibadi bisa ga bayi dole ne an yi alamu lalle su sani bil qalbi da zuciyarsu wal lisani da kuma halin su ya fada fi halati sirri a cikin hali na boye wa fil ilani da kuma bayyane menene wanda ya wajaba gare su su yi haka din su sani a cikin zuciya kuma halin su ya fada shine Allah ilaha su san cewa ba abun bauta da cancanta ba abun bauta da cancanta da gaskiya laisa babu shi abun da cancanta bauta madin illa Allah sai Allah madaukin sarki shi kadai kuma mutun ya san cewa kullu shay'in dukkan wani abu siwahu wani Allah madaukin sarki mana wanda ba Allah din ba hadisun wannan abun farare ne shi nan mana da yake zai buda mana da tauhidi ne to shi yasa yace to abunda an na farko ka sani wajibi ne farilla ne dole ne ga dukkan bayi baki daya su sani a cikin zuciyarsu ta kudurci haka nan shine an yi alamu bil qalbi su sani ga zuciyarsu ma'ana zuciyarsu ta kudurci walli sai haka nan kuma halin su ya furta ga baki na ita wannan kalmar ta la ilaha illallah zai fara din zuciya ta kudurci kuma harshe ya fada kuma fi halati sirri wa fil ilani a halin boye da halin bayyane gaba daya zama mutum haka yake cikin zuciya ta din yanda ya fada a bayyane to har cikin zuciyarta shi kuma ya yarda da la ilaha illallah shine su san cewa Allah ilaha ba an bauta da cancanta da gaskiya laisa babu shi abun bauta din illa Allah sai Allah subhanahu wataala shi kadai ne ake bauta wai ma'ana dole ne dukkan bayi baki dai su san haka kuma su yi imani da haka a cikin zuciyarsu su kodurce shi haka nan din yace ka sani dukkan wanda ba Allah ba wa kullu shay'in dukkan wani abu siwa wani Allah hadisin wannan abun farare ne shi ya kage Allah madaukin sarki shi alce shi Allah madaukin sarki shi kadai wanda ba farare ba shine wanda ke kadimi kuma azali tabaraka wa ta'ala sai ce fa abidul muhdathi zaka abisu iz kulluhu muftakirun wa hadisu yace fa abidul muhdathi mai bautar wani abun halitta shine abun da anka fara ko kalmar muhdath wato kalmar ce ta farawa wai duk wanda abu wanda anka fara tunda duk wani komi da komi gaba ɗaya fararre ne Allah ne madaukin sarki shi kadai ba fararre ba to kaga in ka dauko wani abu kana bauta mishi to kaga ka bauta mana abu wanda a fararre kenan to shi yasa yace fa abidul muhdathi mai bautar wani abu wanda yake fararre shine abun halitta to wannan mutumin mai bautar tashi zaka abisu wannan mai wasa ne kawai shirme ne yake wasa ce kullu yake ba ibada ce yake ba bauta ba ce yake ba iz domin kullum dukkanin su da shi mai bautar da wanda ake bauta man baki ɗayan su muftakirun masu bukata ne zuwa ga Allah madaukin sarki wa hadithu kuma fararre ne wai ma'ana in ka bauta mana abu wanda ba Allah ba da kai da ka bauta mana wannan abun da shi abun da kake bauta ma dukkan ku baki ɗayan su duk fararre ne kuwa kuma dukkan kuma bukata ne zuwa ga Allah madaukin sarki don kuna da bukatar Allah da ya halice ku da shi ya halice ku da ba Allah da ba za a gan ku ba balle ma har a san ku yawa da wurin da zaku tsaya zauna da kai da abun bauta takan baki daya duk wanda da bukata ga Allah da sauran bukatu gaba daya to shi yasa yace dukkan kuma su domin duk abun da ake bauta ma din da mai bautar dukkan su masu bukata ne zuwa ga Allah barokin sarki yace amma wallahu da'imul wujud wal qidam falam yazal wa lam yusabiquhu adam yace wallahu Allah subhanahu wataala da'imul wujud madawwamin samamme ne ma'ana mai dawwamin samuwa ne shi da'imul wujud madawwamin samuwa ne walki dan daga magabatuwa falam yazal ubangiji bai gushe ba walam yusabiquhu adam rashi bata riga shi ba wai ma'ana shi Allah madaukin sarki wato madawami ne tuntuni shi samame ne yanzu nan ne duka kamar yadda na faɗa a farko cewa duk wanda ya fahimci karatukan da muka yi a baya tun daga qawaidi zuwa hadari zuwa ashimawi zuwa iziya da sauran zafan da muka yi dan baki ɗayan su idan mutun ya bi su inda ya fahimce su da kyau to wannan karatun zai fahimce cikin sauki yanzu nan in muka duba kusan karatun da muka yi ne tun farkon mu na qawaidi farkon farawa na sifatullahi din nan to su ne yanzu nan da kusan su ne yanzu nan zai karanta mana kaga da ka san su yanzu nan da an fadi ka riga ka san su baka da matsala to shine wallahi shi Allah da'imul wujudi kaga nan ya kawo mana al-wujudi ko tun da duk mun yi san cikin qawaidi na al-wujudi to shine wallahi shi Allah da'imul wujudi madawamin samamme ne shi tun tun da ma shi Allah subhanahu wataala tuni sawa mene shi dama walki dama sannan kuma daga batuwa shi Allah tun tuni dama akwai shi babu wani zamani wanda an kai wanda ba Allah ko kamar yanda muke fada wai wani yake tambaye wani malami wai tun can da shi Allah akwai shi sai malami yake ce mai ai ita waccan da din shi Allah shi yayi ta subhanahu wataala to saboda haka shi madawamin samuwa ne shi kuma walki dama da kuma gabatuwa tun tuni dama tun shi Allah farko shi bai da farko ne falai mai zar ubangiji bai goshe ba shi tun tuni akwai shi wala mai sabiqo adam kuma rashi bai riga shi bai ma'ana a ce ga an yi wani lokaci wanda ba Allah madaukakin sarki to duka ba haka bane ba ko kuma a ce za a yi wani lokaci wanda Allah madaukakin sarki zai kare a ce ba shi kamar yanda halitta za su kare baki daya to Allah subhanahu wataala shi yafi karfin haka sannan yace subhana man laysa lahu bidaya wala lahu haddun wala nihaya yace subhana sarki ya tabbata ga man laysa lahu bidaya wanda babu farko gare shi wala lahu haddun kuma ba iyaka gare shi wala nihaya kuma ba karshe ko kace tukewa gare shi Allah subhanahu wataala wanda dai shi tuntuni shi azali ne shi abadi ne shi tuntuni subhanahu wataala saboda haka shi Allah madaukakin sarki kullu shay'in halikun illa wajhahu ne ko aiwa komai zai kare banda zatin Allah subhanahu wataala kuma kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram sannan yace wala lahu shabah shay'in shi Allah bai da kama da wani abu la bai kama da komai ba kuma ana babu wani abu wanda yake kama da Allah subhanahu wataala shine wala lahu shabah shay'in babu kama da wani abu da shi ga shi Allah madaukakin sarki la babu kama da wani abu da Allah madaukakin sarki sannan awatan ma khuyila sai ka dauki wannan ma din sai ka hada da wancan in ma khuyila abinda anka sifanta fil uquli a cikin hankula wala yashbihu ba yin kamar shi Allah madaukakin sarki wai duk wani abu wanda hankalinka zai sifanta maka ya zana maka ya tsara maka to shi Allah madaukakin sarki bai yin kamar da wannan abu hankalinka ya tsara maka cewa ga yadda Allah yake ga sifati a Allah subhanahu wataala yafi ya wuce bai kamar da komai ba shi ne saka min ilahi shay'un ne wa huwa samiul basir sannan yace wa shibhu la yasihu fi man la yura wa dhaka wahamun fil uquli wa iftira yace wa shibhu yace kama akamanta abu ma'ana kenan shine wa shibhu kama akamanta abu kenan ma'ana sai banta wani abu la yasihu baya yuwa fi man la yura cikin wanda ba a gani wa dhaka wahamun wannan ai kuskure ne babba mutum ya sifanta abin da bai iya gani bai taba gani ba ko bai iya ganin shi shine wa dhaka wahamun wannan kuskure ne waftira da kuma kirkiran ƙarya wa zaka wa mu wannan kuskure ne filo kuda a cikin hankali waftira da kuma kirkiran ƙarya ka ce ka sifanta Allah madaukakin sarki wanda baka taba ganin shi ba kuma baka iya ganin nashi din ko tunda dai kaga Allah subhanahu wataala watan ya faɗa la tuzikul absaru wa yudrikul absara in ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam bisa ga ruwaya sayyidina Abdullah ibn Abbas da wasu daga cikin sahabbai waɗanda suka tafi akan cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah subhanahu wataala ba kaga ba taba samun wani wanda ya ga Allah madaukakin sarki ba aka ce sai dai al-akhirah wannan hadisi sun zo wanda za a ga Allah subhanahu wataala a al-akhirah to shine ma'anar watan ubangiji yace washibu kamantawa la yasifu ba ta yuwa fi man la yura ga wanda ba a gani wa zaka wahamu wannan kuskure ne fil uquli a cikin hankali waftira da kuma kirkiran ƙarya kace ka sifanta Allah madaukakin sarki yace jalla an at-tashbih wa at-tamthil hadha min al-mu'taqid al-jamil yace jalla ubangiji ya girma ani tashbihi daga kamantawa a ce gashi yayi kama da wata halitta ta shi Allah subhanahu wataala bai kama da komai ba wattamthil haka nan da misaltawa a misalta Allah da wata halitta Allah ya girma ya wuce haka hadha wannan abin da kaji yana zana maka wannan sifofin nan na Allah madaukakin sarki yace min al-mu'taqid al-jamil yana daga abin kudurciya wanda yake mai kyau ma'ana yana daga cikin tauhidi mai kyau wanda lalle haka ake so yake wajibi kowane musulmi kowane mu'mini ya kudurci haka din wanda dama kocin wannan tauhidi wanda yake na ashaira ko kuma tauhidi na maturidiyya dama shine wanda yake tatacin tauhidi na asali mai kyau wanda ba a takaice Allah ba a sifanta shi da wata sifa ta halitta kuma sannan ba a sifanta shi da sifa ta bukata ba a kuma takure Allah subhanahu wataala a wuri daya a kebance shi da wata jiha to wannan shine tauhidi wanda yake mai kyau na gaskiya wanda duk wanda ya riko da shi to ya riko da da tauhidi mai kyau wato shine wanda yake karanta wata asha'ira da kuma maturidiyya sannan malai ci gaba da cewa wa annahu lahu sifatul aliyah hayyun alimun qadirun wa baqiya yace wa annahu shi Allah subhanahu wataala lahu sifatul lahu sifatul aliya sifofi madaukaka sun tabbata gare shi hayyun kuma shi raye ne na har abada wanda ba mutuwa alimun kuma shi masani ne da komai qadirun kuma shi mai iko ne bisa ga dukan komai wa baqiya kuma shi wanzaje ne wanda duk halitta gaba ɗaya za su kare amma Allah subhanahu wataala shi kadai zai rage ko shi ne kamar ayatun da muka faɗa da zun cewa kullu man alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram wadannan dai in ba amince wadannan dalilai din na tauhidin nan duka lokacin da muka yi karatu littafin na qawaidi mun karanto ayoyi wadanda suke goyon bayan duk kowace sifa ɗaya daga cikin ta sai da muka faɗi aya wadda take goyon bayan wannan magana din wadda ta tabbatar da hakan din ko kuma hadisi wanda ya tabbatar da hakan din mun yi shi a cikin qawaidi tun farko sannan da muka shiga kuma can cikin wancan din nan al-murshid na aqidatul murshid din shi ma muka sake irin wannan duk abin da aka fara da shi ma muka bi shi da ayoyi da hadisi wadanda suka tabbatar da wadannan da shi yasa anan kaga ba matsaya dogon sharhi wanda ya fahimci wadannan din to insha Allah da an faɗa wannan zai gane su to Allah madaukakin sarki yana da sifofi madaukaka kuma raye da shi na har abada kuma masani da dukan komai ko mai iko ne sannan shi wanzaje ne yace muhaiminun musawirun qaharu mudabbirul latriku wal absaru yace muhaiminun shi Allah madaukakin sarki mai shaida ne akan komai musawirun kuma shi ne mai suranta halitta kowace halitta baki daya Allah madaukakin sarki shi ya suranta ta yanda ya kaso kuma yanda ya dace da ita din sannan qaharu shi Allah marinjayi ne bisa ga dukkan komai da kowa mudabbirun Allah shine mai gyara al'amura ko kace mudabbirun kuma Allah shine mai jijjiya al'amura wai komai da komai da yake gudana Allah subhanahu wataala shine yake jijjiya shi baki daya shine ka tadbirin shi sannan shi Allah madaukakin sarki la tudrikuhul absaru idanuwa ba su iya riskar shi saboda ka ganin mutane ba ya iya riskar Allah subhanahu wataala wani yace ya ga Allah madaukakin sarki subhanahu wataala ya girma ko annabi Musa ai kaga alaihi salatu wassalamu ya neme ga Allah madaukakin sarki amma bai samu ba ko kamar da Allah ya faɗa mana alqur'ani kaga sai manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka cewa ya ga Allah bisa ga ruwaya da sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu da shi da wasu daga cikin sahabbai waɗanda suka tafi akan cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah to in dai ba wannan ba to shi Allah madaukakin sarki babu wani wanda yake ya gane shi amma sai al'akhirah ne aka ce za a ga Allah subhanahu wataala lahul kalamu wa sami'un wa basir likulli shay'in min jalilin aw haqir lahul kalamu zance ya tabbata ga Allah ma'ana Allah madaukakin sarki yana zance ko tun da ya faɗa wa kallama Allah Musa taklima ku kuma ga alqur'ani nan zancen Allah ne gare mu yawa to shine lahul kalamu ubangiji yana da zance wa sami'un kuma shi mai ji ne wa basir kuma shi mai gani ne baka mai ji ne bisa ga dukkan abin da bayi suke aikatawa mai gani ne kuma ga dukkan abin da bayi suke yi da har yanzu sannan kuma shi Allah madaukakin sarki shine ma'ana wa basir wa sami'un mai ji ne shi wa basir kuma mai gani ne li kulli shay'in ga dukkan komai shi abun nan min jalilin babba ne aw haqiqi koko kaskantacce ne wai ma'ana komi Allah yana ganin shi ya san shi ya shi abun nan shi mai babba ne shi babba ne mai girman jiki ko kaskantacce ne dan karami kenan na dai kenan fasara ta bi kuma min jalilin daga mai girman daraja ne shi wannan abun aw haqiqi koko mai kaskantacciyar daraja ne wai shi wannan abun na halittar Allah madaukakin sarki ko mai daraja ne wanda ake dauka ce da kima ko wanda ba a dauka ce ne da kima to shi Allah madaukakin sarki duk ya san su baki daya yace la ya'zubu an ilmihi mithqalu khardalatin ya'ti biha al-fa'alu yace sai ka ce mithqalu khardalatin mithqalu khardalatin watan ba nauyin gurgurdon kwayar gadagi ko kuma ka ce nauyin gurgurdon kwayar wannan watan komayya duk ana fasara ko ka ce komayya ko ka ce gadagi an san dai gadagi wanda suka sani sun sani shi to shine misqalu hardal misqalu khardalatin misalin nauyin kaman kwayar gadagi ko ka ce kwayar komayya la ya'zubu to baya koyuwa an ilmihi daga sanin Allah subhanahu wataala ya'ti fa'alu Allah al-fa'alu wanda yake mai yawan aikata halittar nan da sauran al'amuran shi ya'ti biha zai zo da wannan kwayar wato komayya din ko kamar ta ne Allah madaukakin sarki baya mancewa da ita yana sane da ita sannan wa fa'ilun yaf'alu ma arada kama lahu al-ahkamu wal irada shi Allah wa fa'ilun shi mai aikatawa ne ga duk abin da ya so yaf'alu yana aikata ma arada duk abin da ya nufi kama lahu al-ahkamu kamar yanda hukunci yake gare shi wal irada da nufi wai ma'ana shi ma da hukunci da nufi duka suna gare shi wannan duk sifofin da mun kawo ne can cikin kwaidin nan su ne yake magana din tun dun mun yi su ka gani al-ilmu wa al-hayatu as-sam'u al-basaru ku al-kalamu duk dai ga su mun yi su har zuwa irin su su abun nan ne ko muridan din nan ne ku muridun da kuma lahul hukumu da duk dai dun mun yi su baki dai duk da cikin kwaidin nan gaba ɗayan su to su ne dun mala yake ta zanawa a nan ciki sannan yace a wai ma'ana shine irada Allah ba kiski yana da nufi wanda sai in yayi nufin yin abu sannan zai yi in bai yi nufi ba kuma wani ba zai iya tilasta ma Allah subhanahu wataala ya sa sai yayi wannan abun ba sannan yace iz malahu fi mulkihi min mali'i jalla 'anil aldadi wal manazi'i yace iz domin malahu min mali'i Allah ba ya da wani mai hani fi mulkihi a cikin mulki ne a ce ga yau Allah madaukakin sarki ya nufin wani abu amma sai wani ya hana ya ce ba ai kuma ta hanu to shine yake cewa izumin malahu min mani ba ya da wani mahani shi Allah madaukakin sarki fi mulkihi a cikin mulkin shi saboda ka jalla shi ubangiji ya girma anil adad daga barin kiyo shi a ce ga wani Allah shi ma kamar Allah subhanahu wataala to Allah ya girma daga wannan wal manazi'i da kuma mai jayayya da Allah madaukakin sarki to duka Allah ya girma ma ya wuce wannan in ma kace zakai jaya da Allah to kashi kai ne kasa to shine subhanahu wataala yace wa annahu jallala wal asma'u qadimatu la yudrikuhu al fana'u yace wa annahu shi Allah madaukakin sarki jalla ya girma lahul asma'u sunaye kyawawa sun tabbata gare shi waɗanda suke waɗannan sunan kuma qadimatu dadaddi ne suwa ba farari bane kenan la yudrikuhu fana'u qariwa ba ta diskar waɗannan sunaye din saboda su sunaye ne wanda yake kadimi to saboda haka tunda ko kadime ne suwa to kuma qariwa ba ta diskar su yanda kasan shi mai sunayen shi ma qariwa ba ta diskar shi haka nan su ma waɗannan sunayen qariwa ba ta diskar su hutun da ya faɗa alqurani kuna nasibobi ko wal asma'ul husna yawa shine adda sunaye kyawa to shine wallahu jalla ubangiji shi ya girma lahul asma'u kyawun sunaye kyawun sun tabbata gare shi qadimatun dadaddu ne shi Allah subhanahu wataala yake da su ba wai ainihin daga baya aka kage su ba la yudrikuhu fana kuma qariwa ba ta riska wadannan sunaye din yace li annaha kalamuhu haqiqa laysa bi khaliqin wala makhluqa yace li annaha domin ita wadannan sunaye na Allah subhanahu wataala kalamuhu zanci dai ne shi Allah madaukakin sarki haqiqa wanda suke na haqiqa nashi ne sunayen shi ne sannan kuma laysa bi khaliqi basu zama ga wani abun halitta ba su wadannan sunayen ba na wani abun halitta bane sunayen wala makhluqa kuma ba abun halitta bane su kan sunayen wai ma'ana ba halitta su Allah yayi ba subhanahu wataala ba a'a zancen shi ne shi Allah madaukakin sarki domin shi ne ambaci kai ne da suwa to kaga tunda ko zance ne Allah madaukakin sarki kaga ba halitta bane kenan tunda zancen Allah ba halitta bane sannan kuma sifofin nan ba sunayen nan ba sunaye ne wadanda an ka sanya su ga wani abun halitta ba kaga balle ko su kare wata rana ba shi ne ma'anar li'annahu domin shi li'annaha domin sunayen kalamu zance ne shi ya sanya ma ya ambaci kai ne da suwa haqiqa na haqiqa kuma laysa bi khaliqi ba su zama ga wani abun halitta ba wala makhluqa kuma ba su zama abun halitta ba su kansu yace wa wa'adallahu dukhulal janna man yuhsiha wa amilan bis sunnah yace kuma gashi go wa'adallahu Allah ya alƙawalin dukhulal janna shiga aljanna man yuhsiha ga duk wanda ya kiyaye waɗannan sunayen nashi din wa amilan kuma ya zama yana yin aiki bi sunna da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda an samu hadisin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wanda ya kiyaye waɗannan sunayen na Allah dadi ba ɗaya to zai shiga aljanna to kaga shine yake ishara aka ce shin wato har da cewa aka nufi wasu sun kace har da cewa ake nufi wasu sun kace a'a wanda da ya san ma'anar su shine ake nufi da kiyaye wata su wallahi alam wa annahu lam takmul ash-shahada illa bi dhikri sahibi az-zahada yace wa annahu kuma inda lamarin yake lam takmul ash-shahada shaida wato shine yin imani kenan da Allah madaukakin sarki shi lam takmul ash-shahada wannan shaidan nan ba ta cika illa bi dhikri sayyid ambatun sahibi az-zahada ma'abucin gudun duniya wane ne shine muhammadin bihi fil islamu alaihi min rabbil ula salamu shine muhammadin wannan din wanda aka ce masahibu zahara din nan ma'abucin gudun duniya shine muhammadin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda shi manzo Allah din nan bihi da shine ya fil islamu musulunci yake cika hadawa da shi din wajen wannan kalmar shahada din to sai ka hada da shi sannan ya cika alaihi salamu amincin Allah aminci ya tabbata gare shi min rabbil ula daga ubangijin sammai madaukaka akwai ma'ana shi daga ubangijin samai madaukaka ko kuma kace min rabbil ula daga ubangijin daukaka duka za a yi fassara shi da haka nan din abinda ya kaso ya gura mana ne yace watan cewa wa annahu lam takmulish shahada shaida din nan ba ta cika sai da ambaton watan ma'abucin sahibi zihara din nan sahibi zahara wai ma'ana abinda yake nufi in ka wada la ilaha illallah zaka musulunta to wannan musuluncin naka bai cika ba sai ka gama da Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar cedawa din ba ta cika sai da ambaton sahibi zahada ma'abucin gudun duniya din nan shine manzo Allah sallama sai ya ce ja'alahu maqrunan fil adhani ma asmihi kazaka fil imani domin ne ya ce ja'alahu domin Allah madaukakin sarki ya sanya shi manzo Allah sallama maqrunan ya sa sunan shi abin gwamawa fil adhani a cikin kiran sallah duk sanda Allah ya ce ashhadu an la ilaha illallah sai ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shine ja'alahu ya sanya shi maqrunan abin gwamawa ko kace abin hadawa fil adhani a cikin kiran sallah ma ismihi tare da sunan shi Allah madaukakin sarki din kazaka kuma haka nan ya sanya sunan nashi fil imani a cikin yin imani in zaka yi imani ka faɗi la ilaha illallah to dole sai ka faɗi muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kuma arsalahu ila jami'il khalqi hudan lahum wa rahmatan za haqi yace arsalahu Allah madaukakin sarki ya aika manzo Allah sallama ila jami'il khalqi zuwa ga dukkan halittar duniya baki daya duk kowa da kowa da duniya da mutanen da aljanu baki daya duka manzo Allah sallama Allah ya aika shi zuwa gare su shine arsalahu Allah ya aika shi ila jami'il khalqi zuwa ga dukkan halitta baki daya hudan dan ya zama shari'a lahum gare su wa rahmatan kuma ya zama rahama gare su za haqqin kuma abucin gaskiya sannan wasariqin musaddaqil maqala fi kulli ma jaa bihi aw qala wasariqin kuma manzo Allah din ya zama mai gaskiya musaddaqil maqala abun gasgata zance wai ma'ana in ya fadi magana za a yaddare ita dole a yaddare wajibi ne manzo Allah ya fadi magana ka yadda yana fadi ka ji ba ka yadda ba ka samu matsala Allah ya kare mu to shine wasariqin wato kuma ya sanya shi zama mai gaskiya watan kamar ma'abucin gaskiya ne shi ya musaddiqin musaddiqil maqala kuma abun gasgata mazance ne shi ya fi kulli ma jaa bihi cikin dukkan abun da yazo da shi na alqur'ani kenan aw qala ko kuma abun da ya fada na zance shi kenan hadisin manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yace to fa hadhihi aqidatul imani wajibatun fardun alal a'yani to bayan ya gama zanu wadannan abubuwan baki da shi sai ce ko can zamu takaita bayani dan in mun ga ce zamu tsaya duk wadannan abubuwan da mun ga cike baki da mai dogon sharhi gare su to gaskiya karatun namu halaqatun zasu yi mana yawa kwarai da gaske to shi yasa dole haka zamu takaita karatu kan wanda kowanne nan dai an dai sanin dai karatu ne mai yawa amma insha Allah an ka bi wadannan karatu kan namu na baya to za a samu watan ƙarin fahimta su a wancan karatu kan namu na muka na baya din to sai ya ce fa hadhihi wadannan abubuwan da ya zaro maka gaba daya yace aqidatul imani shine abun kudurciwa na imani wanda dole ne dukkan mai imani musulmi ya tabbatar da ya kudurci wadannan abubuwan da an kaza na din yace wajibatun wajibi ne kudurce su din farlan kuma farilla ne alal ayani bisa ga dole farilla ce bisa ga dolin dole ne kowa ya kudurci wannan din kuma ya aikata shi aikaci sannan yace falhamdulillahi ala ma an'ama bihi ala ibadihi wa tammama yace falhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah alama an'ama bisa ga abun da yayi na ni'ima alama an'ama bisa ga abun da ya ni'imtar bihi da shi ya ala ibadihi bisa ga bayi ne watan ma kuma ya cika wannan ni'ima ga su bayin nashi din wai ma'ana godiya ta tabbata ga Allah bisa ga dukkan ni'imomi wadanda yawa bayin shi baki daya to shine ma'anar alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah alama an'ama bisa ga abun da ya ni'ima bihi da shi ya ala ibadihi bisa ga bayin shi watan ma kuma ya cika wadanda ni'imomi ga bayin nashi to godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala yace wa ba'da hamdillahi fil abiyati nusni idhan bi afdalis salati yace wa ba'da hamdillahi bayan godiyar Allah fil abiyati a cikin waɗannan baituka to nusni zamu biyanta idhan a wannan lokaci bi afdalis salati da mafificin salati ala nabiyina khusa bil jalala muhammadin mukammilin risala wannan salati ya tabbata ala nabiyin ala nabiyin bisa ga annabi sallallahu alaihi wasallam khussa wanda anka kebance shi bil jalala da girman daraja muhammadin shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mukammilin risala mai cika manzanci wato mai ma'ana shine wanda cika manzanci wanda gare shi babu wani manzo kuma har duniya ta kare baki daya abinda yake nufi yace wa alhamdulillahi bayan godiyar Allah fil abiyati a cikin wadannan baituka din ambata sai ce to nusni zamu biyo izan a wannan lokacin zamu biyanta shine ma'ana zamu biyo wai ma'ana shine zamu tunda mun gama wannan ne zamu kawo kuma salati ya biyo bayan wadanga abubuwan da muka faɗa na baituka ne shine ma'anar nusu ni zamu biyanta idan a wannan lokaci bi afdalis salati da mafificin salati ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake mukammil risala mai cika manzanci din nan yace bayan wannan kuma radiyallahu anis sahaba zawituka wal majdi wal inaba radiyallahu yadda Allah ta tabbata anis sahaba daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zawituka ma abuta tsoron Allah wal majdi da girma wal inaba da komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga dukkan mutunan kirki dai zaka samu sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kikkiawar addu'a yake yi musu baya zagin su baya cin mutuncin su baya ware wani cikin su yace mutunin manza yawa ina so Abdullahi bin Ubayy ba ka sa cikin su sahabbai tun farko ba za ka ci musu sahabbai su sunan su munafukai ne don haka ga mutum kare ka wani shubha ya dauko yace ai cikin sahabban akwai mutanen manza ga su Abdullahi bin Ubayy su da makocin ba sahabbai ne mai kucin in ka ji ai magana sahabbai to masu cikakken imani mai kyau kuma sun ka mutu bisa ga imani mai kyau to su ne sahabbai wadannan su munafukai suke to shi yasa ga duk mutanen kware ko wanne a cikin littafin su za ka ga suna yin sala suna yin addu'a da kuma taraddi ga su gudunan sahabbai waɗanda suka tsaya suka bada rayuwar su da dukiyoyin su baki daya wajen watan yaɗa wannan addini na musulunci wajen taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen isar da wannan sako na addini na musulunci har ya zo zuwa gare mu din radiyallahu anhum to shine addu'a gare su yace bayan wannan kuma wa as'alullaha bulugal maqsadi wa as'alullaha bulugal qasdi linazmi na fara'il ibn rushdi yace wa as'alullaha ina roƙon Allah madaukakin sarki bulugal qasdi isar nufi le nazmi na ga wannan tsari namu na waka da muke yi na wannan baituka din wato shine ga fara'id ibn rushdi farillolin nan na dan rushdi ko kuma kace ruwaya nan ta ibn rushdi tunda mun faɗa tun farko cewa duka abin da zai kawo shi malamin zai kawo shi ne akan watan abin da shi ibn rushdi ya ruwaita ne ko kamar yadda muka faɗa shi ibn rushdi din wani babban malami ne daga cikin manyan malaman malikiya a wanda to a karkashin abin da ya ruwaita ne wanda yayi na littafin shi shi ibn rushd din to shine wannan malamin shi kuma al-imam abu zaid din nan al-sheikh abdurrahman bin ali al-ruqai as-sunusi al-fasi al-maliki to a karkashin duka ruwayoyin shi ibn rushd din shi yasa ya samu littafin ma nashi mai suna nazmu muqaddimat ibn rushd din shi yasa samu wannan suna saboda duk abin da zai kawo din zai kawo shi ne akan abin da shi ibn rushd ya rubuta shi yasa yace yana roƙon Allah bulugal qasdi isar nufi ma'ana abin da nake nufi na in kawo a cikin wannan tsarin waƙoƙi na wannan baituka da nake kawo na da zamu yi karatu akan abin da shafi ko din nan shine ma'ana wa as'alullaha ina roƙon Allah bulugal qasdi isar watan zuwa manufa linazmi na ga wannan tsarin waka namu na fara'id ibn rushdi watan mu kai ga wannan abubuwa da zamu kawo na ruwayan nan ta ibn rushd kana iya fasara kace ruwaya ibn rushd ko farillan ibn rushd duk ana faɗi haka din sai ce amma da haka wa rubbama da gairihi ziyada naziduha kai tahsul al ifada likahalin aw shaykhin aw sibyan aw man yuridu ilma hadha ash-sha'an yace wa rubbama amma da yawa kuma zaka ga ziyada kari ligairihi ga wani shi din rushd din wai ma'ana da yawa kuma amma wani lokaci zamu faɗi wani abu wanda baya daga cikin abin da shi din rushd din ya ruwaita din an fahimta to shine ka nufin zai kawo cewa a wani lokacin za a ga ana samu irin wannan dan karin dan koda an ga wannan karin din to kar a damu shine yace to za a ga amma rubama da yawa za a ga ziyada kari ligairihi ga wani shi din rushd din ma'ana magana da ba cikin ruwa ibn rushd bace amma nazidu ha ce muna kara ta ne kai ta hasul al ifada domin fa'idantuwa ta tabbata likahalin ga wanda yake gwarzo aka ce da bakin dan shekara 40 zuwa 60 aw shaykhin ko kuma wanda yake da tiro da bakin 60 shi kuma zuwa 80 kenan aka cewa aw sibyani ko kuma yara wato kanana kenan wanda basu balaga ba to dan dai fa'ida ta kammala ga kowa da manya da kanana to shi yasa wani lokaci in mun ga wani abu wanda shi ibn rushd din bai faɗa ne bai ruwaito shi ba bai kawo shi ba a cikin wannan mazhaba ta malikiyya din ba to sai mu karo shi mu dauko shi daga wasu daga cikin wadannan sun karo to daga cikin su malaman na malikiyya din to shi yace muna yin wannan karin ne domin wannan fa'ida ta tabbata likahalin ga wanda yake gwarzo aw shaykhin ko kuma wanda yake shehi wato dattijo aw sibyan ko kuma iyaye ko kuma yara aw man yuridu ko kuma duk wanda yake nufin dai ilma hadha sha'ani sanin wannan sha'ani na addini to duka muna kawo wannan ne wanda zamu kawo wannan karin don a samu wannan fa'idar yace wa qad azintu fi salahin lil khalal li kulli dhi lubbin mudawil lil ilal yace ko bayan wannan wa qad azintu yace hakika na yi izini fi salahin a cikin gyara lil khalal gabanna ma'ana ga kuskure kenan wanda aka ga ya gudana cikin wannan littafi nawa na izini bi salahin a cikin yin gyara lil khalal ga kuskure ko kace ga banna da ni samu kuskure cikin wannan littafi amma fa li kulli dhilubin ga dukkan ma'abucin kwayar hankali mudawil lil ilal mai maganin ga illula wai ma'ana shine wai wanda adda zurfin ilimi da sanin addinin to shi wani ba izini ya man gyara yawa kawai da jigajiga da shi ma ta su ko yace ai ya ce mai gyara yace ai wuri kaza ya ba ce dai ba alhali kuma kai ba ka da ilimin da kakkai inda zaka ce zaka mashi gyara to shi yasa yace amma lizilubbin likulli zilubbin ga dukkan ma abuta kwayar hankali ma'ana zurfin ilimi kenan mudawul lil ilal masu yin magani ga illula wai ma'ana waɗanda sun san ilimi su sai da gaske sun san al'amura kwarai da gaske waɗanda za a yi masa fatawoyi su bayar da gamsasshun abubuwa waɗanda su ne bisa ga daidai kuma na ilimi a ilmanci ba a jahilanci ba to shine yake nufin mudawul lil ilal masu magani ga illula din kuma wannan shine shimfiɗar da ta farko ya fara gabatarwa akan tauhidi kuma mun ji wannan tauhidi duka dai akan tsari ne na tauhidi na watan asha'ira ko kan fice ko maturidiya duka shi ma karanta wasu daya ce wanda ba su sifanta Allah da sifar da bata dace da shi ba ba su kuma watan takaice Allah da wurin zama su kibance shi su dunkule shi wuri guda subhanahu wataala to wannan shine abin da ya kawo na shifida na tauhidi kuma insha Allah za mu tsasi in mun dawo halka ta gaba sai mu tashi farkon fasalin da yake magana akan alwala to muna fatan Allah ya mana jagora dukkanin wanda za mu karanta a wannan littafi muna roƙon Allah ya ba mu ikon aiki da shi ya kuma Allah ya sa duk abin da zamu karanta mu karanta daidai kurakuran da zamu yi kuma muna fatan Allah ya gafarta mana ya yafi muna ya fahimtar da mu daidai ba mu ikon gyara su alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda haka zamu tsaya nan sai mun sake dawowa Allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatihi lima ugulik wal khatibi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazimi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين